Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 11 ga watan 4 na shekarar 2017 a shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta kudura aniyar ci gaba da yaki da masu hakar ma'adinai ta barauniyar hanya Za kuma ku ji abin da wani dan majalisa da wani masani a harkar shari'a ke cewa game da kudirin yin dokar amfani da kudaden da aka bari a banki fiye da shekaru 10 ba tare da masu susun taba su ba hakan zai ba gwamnati damar yin amfani da kudaden dan yin wasu ayyukan raya al'umma shin ko kun san cewa idan mutum ya ajiye kudinsa a banki fiye da shekaru 10 ba tare da ya waiwaye su ba za su koma hannun bankin Najeriya Hakan yasa a majalisar dokokin Najeriya suka gabatar da kudirin yin wannan dokar. Shin menene ra'ayinku akan wannan batun? Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan. Sai a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a muna fatan ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Amurka ta ce sam bata yarda da hujjar da Russia ta gabatar a yau Talata ba cewa wai makamin gubar sarin din nan da aka yi amfani da shi wajen kai hari a Syria amma kun jiya an samu asali ne ko kuma ya samu asali ne daga ma'ajiyar makamai ta wani filin jirgin sama da ke hannun dakarun 'yan tawayen Syria din da kuma cewa wai ba sojan Syria ne da gangan suka kai harin ba. Jami'an hukumar tsaro ta Amurka a hirar da suka yi da manema labarai yau a fadar ta White House a shugaban Amurka din sun zargi Russia wacce babbar kawar shugaban Syria Bashar al-Assad ce da laifin neman boye gaskiya dangane da wannan harin. Haka kuma jami'an sun ce ita ma Syria ba ta faɗan gaskiya har yanzu game da makamanta masu guba da take da su duk da yarjejeniyar da aka ci mutum shekarar 2013 da ke cewa ta kokwance makaman.
Kakakin fadar White House ta shugaban Amurka Sean Spicer ya ce shugaba Donald Trump ya ga hoton bidiyo na abin da ya kira abin damuwa wanda ya faru a cikin wani jirgin fasinja na kamfanin jiragen United inda aka ga ana jan wani mutum a ƙasa ana kokarin fitar da shi daga cikin jirgin. Wannan hoton tun sanda ya afka cikin hurumin duniyar gizo mutane ke ta bayyana ra'ayoyinsu na jan haushi akan abin da aka nuna. Shine a yau Spicer yake gaya wa manema labarai cewa abin da ya faru ba dadi amma ba abin da ke buƙatar samun martani daga gwamnatin tarayya bane. Yayin da wannan ke faruwa ne shugaban kamfanin United Airlines Oscar Munoz ya sake jaddada goyen bayan sa ga matakin da ma'aikatansa suka dauka akan wannan fasinja. Wannan al'amarin dai ya faru ne a lokacin da masu jirgin suka nemi fasinjojin jirgin su bada kujerun su saboda an bada kujeru ga yawan matafiyan da suka fi karfin jirgin. Da yake kowa ya ki bada kujerar sa, sai masu jirgin suka zaba mutane hudu don karbar kujerun su amma ɗayan sai ya ki. Wanda ya kin ne aka sa ma'aikatan tsaro suka zo suka yi kokarin ficewa da shi da karfin tsiya.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington a sashen sunan murya Amurka. Ta wani bangare kuma yau Talatan nan shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa fa tana neman rigima muddin ta ce za ta ci gaba da kokarinta na kera makamin nukiliya har ma ya ƙara da yin kira akan China da ta tsawata wa ita Koriya din. A cikin kalaman da ya rubuta a dandalinsa na Twitter, Trump ya ce zai yi kyau idan China ta taimaka mana wajen shawo kan wannan matsalar, idan kuma ba ta yi ba, to mu za mu magance matsalar da kanmu. Sai dai Trump bai fayyace ainihin irin matakan da Amurka za ta ɗauka wajen warware matsalar ta Koriya ba. Sannan kuma Trump ya ce ya shaida wa ma shugaban China Xi Jinping a taron kolin da suka yi a nan Amurka a cikin makon jiya cewa China za ta fi samun damar cin moriyayyar jejjerin da take neman kulla da Amurka. Idan ta taimaka wajen warware wannan matsalar ta Koriya ta Arewa. China dai ita ce babbar ƙasa da Koriya din ta dogara akan tafe da ku wace ƙasa a duniya, abin da ya sa har cibiyar nazarin harkokin wajen duniya take bayyana China a matsayin ƙasar da Koriya din ta dogara akan ta wajen samun ci gaba a harkokin ta na kasuwanci, makamai har ma da abinci.
India ta ja kunnen makwabciyar ta Pakistan da ta kwayar da sanin cewa muddin ita Pakistan ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisan da aka yanke wa wani hafsan sojan ruwa na kasar Pakistan da aka zarge shi da laifin leken asirin Pakistan din, to wannan zai iya jefa duk wata dangantakar diplomasiya ta kasashen biyu a cikin hatsari. A yau ne ministar harkokin wajen India Sushma Swaraj take fadar haka a jawabin da ta yi a cikin majalisar dattawan kasar jim kadan bayan da ƴan majalisar suka dage sai an yi adalci akan wannan. Ba inda mai suna Kulbon San Jarhav wanda aka tuhume shi da laifin leken asirin ƙasa a can Pakistan, amma wanda India ta nace akan bai aikata laifin ba. Ko a yau gwamnatin Pakistan ta sake jaddada hujjar yanke hukuncin akan wannan sojan na India, ta kuma yi watsi da cewa hukuncin yana matsayin kisan kai kamar yadda su hukumomin India wanke fada. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da kasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta kudura aniyar daukan matakai na takawa masu haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya burki saboda irin barazanar da wannan sana'ar ke yi ga muhalli a daidai lokacin da 'yan kasar China su kuma suke taka tasa rawar a wannan sana'ar. Abokin aiki na Baba Yakubu Makiri ya haɗa mana wannan rahoton.
The anti-galamsey campaign is on. Government has shown that it has the will and the capacity to stamp it out. President Akufo-Addo has said that he wants to be seen as the president.
Ana ci gaba da yaki da haƙar ma'adinai. Gwamnati ta nuna himmanta a wannan yaki, kuma shugaban ƙasa Akufo-Addo ya nuna yana son ya kawo ƙarshen wannan abu. Kuma za mu ci gaba da tsari da muka yi ga wannan yakin. Ministan yada labarai Mustafa Hamid ke da yake bayani akan yaki da gwamnati ta kaddamar akan masu haƙar zinari ta barauniyar hanya. Haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya da ake kira galamsey a Ghana yana ci gaba da zama babban kalubale a ƙasar, kuma yana lalata filayen noma. Masu wannan aiki suna amfani da sinadarai a cikin ruwa da mutane da dabbobi ke amfani da su, wanda a cewar masana harkokin muhalli suka ce mugan sinadarai da ake amfani da su wurin haƙar zinari zai kai ga haifar da mummunan fari a ƙasar. Kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun yi kira ga gwamnati da ta tashi haika akan wannan abu, wanda hakan ne ya yi sanadiyar yaƙi da gwamnati ta fara na kawo ƙarshen wannan lamari tsakanin watanni uku. Mutanen ƙasar China suna taka muhimmiyar rawa a wannan sana'ar ta haƙar zinari ta barauniyar hanya, kuma hakan ya yi sanadiyar mayar da 'yan China da dama zuwa ƙasarsu wadda aka same su a wannan sana'ar. A wata wasiƙa da ake zato ta fito ne daga ofishin jakadancin China a birnin Accra ta ake wa gwamnati a ranar Litinin na cewar hukumomin ƙasar su ja kunnen kafofin 'yan jarida bisa ga yanda suke bata sunan mutanen China akan wannan sana'a, in ba haka ba wannan abu zai iya yin mummunan tasiri akan alaƙar ƙasashen biyu. Da yake tsokaci akan wannan wasiƙar da ta fito daga ofishin jakadancin China a birnin Accra, ministan yada labarai Mustafa Hamid cewa yayi
this matter is about the future of this country and therefore the Chinese threats or whatever doesn't bother me at all. It's okay for them to also be seen.
Yake wannan batu ne na rayuwar kasar Ghana ta wata rana, don haka barazana da China take yi bai shafe ni ba. Ya ce ba komai bane su faɗi ra'ayinsu ga wannan abu. Idan ka duba wani bangare zaka ga cewar da a ce a can kasar China ne wani dan gane ke irin wannan aika-aikan, su kuma 'yan China za su nemi sanin wani irin mataki gwamnatinsu za ta ɗauka. Su kuwa masu wannan sana'ar haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya suna barazana ne suna cewar don ka taimaka mana, don haka idan ka samu mulki ka ce za ka kashe mana aiki, to ka sani zaɓenka da muka yi shekaru huɗu na nan tafe kuma ta faru ta ƙare.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, Majalisar Dokokin Najeriya na kokarin yin dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da kudaden da aka ajiye a banki fiye da shekaru goma ba tare da masu susun waiwaye su ba. Wasu na ganin wannan kamar tauye haƙoƙin jama'a ne ake neman yi. To ko me masana harkar shari'a da 'yan majalisar ke cewa, za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana.
kudirin dibar kudin da aka jibge a bankuna da wa imma masu kudin sun mutu ko ko sun fita batun su dan yin ayyukan gwamnati masu muhimmanci da yanzu yake karatu na biyu a gaban majalisar dattawan Najeriya na samun goyon bayan fitattun yan majalisar.
Mr. President, my decision to leave the Labour Party for the APC is supported by the leaders and constituents of my.
Nan ma Senator Omo Agege ne daga jihar Delta wanda ya kawo kudirin yayin da yake sanar da ficewa daga jam'iyyar adawa ta Labour zuwa APC mai mulki.
Absolute support for the APC federal government led by President
Agege ya ce zai yi du'a mai yiwuwa wajen kawo kudurori da za su taimaki gwamnatin Buhari da ke alwashin kawo gyara a yadda lamura suka tabarbare a Najeriya. Sanatan ya ce akwai fiye da naira tiriliyan 3 da aka jibge a bankunan Najeriya da masu su ba sa batun su ko kuma rai yayi halinsa. Dan haka ya ce duk kudin da suka shekara 10 ba wanda ya taba su sun zama tamkar ba mai su, kuma gwamnati za ta yi amfani da su wajen gyara hanyoyi da samar da lantarki da sauransu. Alabashin masu kudin na gaskiya suka bayyana za a iya biyan su a matsayin lamuni da ruwa mai araha na kashi 1 da rabi cikin 100. Sanata Kabiru Marafa ya mara wa kudirin baya.
Ni dai gaskiya a gani na duk da yake ba masani bane ni akan harkokin kudi, amma wannan wani abu ne wanda ya kamata a bashi goyon baya. La'akari da wannan kudi dai su kansu ga bankuna ai ba a gani ba. Suna yin maganan kudi suna a gani, amma ai su bankuna suna amfani da kudi da. To maimakon bankuna sai amfani da kudi dan mutanen da watakila sun mutu a wasu gumba a san inda suke ba, me zai hana gwamnati amfani da su domin a ciyar da al'umma gaba? Akan da irin halin da mutane suke yanzu duk abin da za a yi a taimaka ma jama'a ni ina ganin abu ne wanda ya kamata su kantar Najeriya ya goyi bayan shi. To ni gaskiya na goyi bayan wannan kuduri, kuma idan magana ta taso babu shakka zan goya ma wannan magana baya, cewa gwamnati ta amfani da waɗannan kuɗi a mutane aiki, idan masu din sun zo wallahi alhamdu sai a yi masu abin da ya kamata a yi.
Masanin shari'a Barista Zubairu na Mama ya ce kudirin bai saba wa doka ba, matukar dai aka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace.
Lallai idan har aka samu kuɗi a banki a ajiye, ne shi kafa towa ya amfani da kuɗin har wuce wa'adin lokaci da doka ta Canada, ko ku ba a san me kuɗin ba, doka ta yarda da a wannan kuɗi ta zama na gwamnati a dan aiwa talakawa da al'umma aiki da shi. Saboda akasarin wa'annan kuɗaɗe ko masu irin wa'annan kuɗaɗe da ba sa zuwa gaba gaɗi su yi amfani da kuɗaɗen su, ta yiwu an san wa'annan kuɗaɗe ne daga ta haramtattun hanya, sai kasa samun ƙarfin zuciyan fitowa ga dangana su amfani da kuɗin.
Idan ma mutanen nan ba sa raye ne suna da magada waɗanda da ya kamata su zo su ɗau waɗannan kuɗaɗen, zai iya yiwuwa a shiga haƙƙin waɗannan mutane.
Idan na magaza ne wannan abu ne daban, akwai shari'ar doka ta Canada wadda za a sanar da hukumar banki a yi wata takarda daga kotu cewa idan mutum ya rasu ne ya bar magada, ga shari'a da magada za su cika don iya samun wannan kuɗi su amfani da shi.
Zuwa yanzu dai rahotanni sun nuna jami'an bankuna na sukar wannan kuɗaɗen, da ba mamaki ka iya zama kancal ga yadda suke sarrafa irin waɗannan kuɗin. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hekaya. Shin ko kun san cewa idan ka ajiye kudinka a banki fiye da shekara 10 baka waiwaye su ba za su koma hannun babban bankin Najeriya? Yau muna son mu ji ra'ayoyin ku akan kokarin da ƴan majalisar dokokin Najeriya ke yi na yin dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da irin waɗannan kuɗaɗen don ciyar da al'umma gaba. Shin ya kuke ganin wannan batun? Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam barka da yi.
Barka ka dai Malam Shafale, me cece gudunmuwarka yau?
Malama Maryam, wannan na ga kaman alamun fa na ji dadin wannan magana, saboda dalili kuwa kam ai muna da mutane da yawa a wannan kasa namu Najeriya waɗanda suke da kuɗi ma'udan kuɗi. Ko da ai Ubangiji ma ya ce in kana zaune da makoci kana da kuɗi a jirgi a ɗaki, ya kamata ka fidda kuɗin nan ka taimaka wa makocin kan, ka gan shi na cikin halin yunwa. saboda haka har in muddin wannan abun da gwamnatin Najeriya take son ta yi in dai zai kawo cigaban talaka a wannan kasa namu Najeriya to a gaskiya fi sabilillahi mu mun goyi bayan wannan abun 100% Allah ya taimake su kuma Allah ya ba su sa'a kan wannan lamari da fatan za ku tashi lafiya Allah ya tabbatar da alheri nagode
amin mallan shafale yanzu kuma bari mu je Edo
Hello
da wa muke magana daga Edo
kina magana da Muhammad Bello daga Auti Edo State
to mallam Muhammad muna jin ka
to gaskiyar lamari fi sabilillahi wa rasulihi wannan al'amari da ƴan majalisu suka ce za su dauka taki a kai ina bada goyon baya 100% domin waɗannan azzalumai ne sun saci kuɗin mutane sun je sun ajiye talakawa na fama da wahala a Najeriya
to amma mallam Muhammad ai ba kuɗin sata bane ba kadai ke cikin irin waɗannan bankuna akwai na bayan Allah ma waɗanda wasu sun mutu ma ne wasu kuma sun dai ajiye su ne kawai
to ba mamaki ana iya samun haka nan kan amma domin Allah fi sabilillahi wa rasuli dan mutumin da ya aje kudi ya wuce shekara 10 bai waiwa ya su ba ai domin Allah to gaskiya bai damu da kudin ba
to mallam Muhammad Bello kenan mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna da sauran lokaci muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke ganin wannan kokarin da majalisar dokokin Najeriya ke yi na neman yin wannan dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da kudaden da aka aje a banki na lokaci mai tsawo mun samu kira daga Nasarawa
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
Muhammad Awal daga Nasarawa
to mallam Muhammad Awal muna jin ka
wato wannan al'amari gaskiya ne amma kuma za a yi ai adalci saboda duk wanda yake da kuɗi a banki an san shi inda yanzu akwai account da photo da komai to amma gaskiyar magana mutum ya je kuɗi shekara 10 to gaskiya ga Allah taimakawa ƴan Najeriya da wannan kuɗin
to mallam Muhammad Awal mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Alhaji Musa kana lafiya
lafiya Salo Maryam Dauda barka da aiki
barka ka dai to mice ce gudunmuwar ka yau
to kin san Hausawa sun ce ra'ayi riga
haka
yawa ni ana war ra'ayin banga dalilin da za a ce wai dan na ajje kuɗi na a banki na shekara 7 shekara 10 a ce za a dauka a rabanwa ko ai wannan harka da shi na gwamnati ba irin kuɗaɗen da ake karɓowa hannun ƴan siyasa waɗanda suke ajjewa ko kuma da ake kwatowa a hannun su waɗannan ƴan magu da yake kwatowa me zai hana ƴan majalisar su ba da dama aiwatar da shi aiwatar kawo aiki a Najeriya amma sai kuɗin da dan kasuwa ka ajje kuɗin ka shekara 10 yanzu misali ni ba da damar zan ajje kuɗi a banki shekara 10 kenan sai a ce za a dauka aiwatar da shi gaskiya ni dai bana cikin wannan wanda suka ba da damar ko kuma goyen baya akan wannan kudiri na wannan gwamnati gaskiya wannan bai dace bai dace haka an cutar da ƴan ƙasa an zalunce su
to Alhaji Musa Garo daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je garin Dukku Katsina
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
Sai kuna tare da Muhammad Bello sabon da zakka daga Katsina Najeriya.
To mallam Muhammad Bello kana lafiya menene ra'ayinka?
Lafiya Allah Hajji Maryam gaskiya ra'ayina sai kamata ba a ce dan kasuwa ko manomi ko kuma mai wata harka ya aje kudin shi sun shekara 10 a ce wai za a dauka a COVID man sai ai wani abu shi. A'a kamata ai ai wasu kudin ba su azuwa dole ka rika aje su banki. Dan ba su azuwa gida yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu. Ba gaskiya ba. To ra'ayina kenan mai magana Muhammad Bello na gode.
To mallam Muhammad Bello mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Ondo.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam mallam da Allah ka dan rage sautin radion ka.
Kira magana ne da Ali Abubakar.
To mallam Ali Abubakar muna jin ka. Mallam Aliyu Abubakar kana kan layi kana tare da mu?
Ina tare da ku ina jinki insha Allah.
Yawwa to muna jin ka. Mene ne ra'ayinka?
To ne ra'ayina kan wannan ni gani nake shekara 10 mata yi yawa.
Kaje kuma.
Wallahi ta yi yawa. Kamata yi a dawo da yi shekara 7 ko shekara 5. dukkan wadanda suka je irin waɗannan kudaden
eh
inda ba su yi amfani da shi ba kawai a fito da shi ai wata lakawa aiki
to idan kamar kudin marayu ne fa
to sai a bincike a san inda marayun suke a ba su hakkin su bincike ya kamata a yi idan na marayu ne sai a bincike a fito da shi a ba su hakkin su duk inda suke
to Mallam Aliyu Abubakar kenan daga Ondo mun gode yanzu kuma bari mu koma jihar Edo
ina magana da Dahiru Sale Borno State Martelo Golgo ne hadde ke da zaman na Edo State
to Mallam Dahiru me cicce gudunmuwar ka muna jin ka
gaskiya in dai haka ya ka ba aiwa talakawa da sauran asajira adalci ba
me yasa kace haka
gaskiya da kudin da abin da yasa nake hakan kudin da ke kwaso a wurin in siyasa wannan kwanan nan muna ji manyan kudaden ne haka mata da su ga wannan aiki
na'am
amma in dai har aka yi haka to ba mana adalci ba saboda
to Mallam Dahiru mun so mu ji karin bayani daga gare ka amma kuma waya ka ta tsinke kuma ma dai lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:50 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Guinea Conakry da ake ce ma FEGFOOT mai suna Antonio Suare wanda yayin bayanin cewa zai kare shiryar da wasannin kwallon kafa na nafiyar Afrika na shekara ta 2023 wanda hukumar kwallon kafa ta CAF ko kuma CAF tar baiwa kasar sa wannan ko bayan irin mummunar suka da dan kasar Zimbabwe Philip Chiengua cewa da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasashen kudancin nahiyar Afrika ko zafa yayi a ranar 8 ga watan Afrilun da ya gabata inda ya nuna rashin amincewar sa da nikama kasar Kamaru a shekarar 2019 da kuma Cote d'Ivoire a shekarar 2021 da kasar Guinea Conakry a shekarar 2023 shiryar da wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika sai dai shi shugaban hukumar kwallon kafar ta kasar Guinea Antonio Suare a lokacin da yake mar da tani ya ce shugaban hukumomin kwallon kafa na kozafa na kudancin Afrika ya kamata ya bincike tarihi tunda wannan kasashe da dama ne suka samu damar shirya wasannin kwallon kafa a wannan yanki yayin da kasar Guinea Conakry da ta samu ɗincin kanta tun shekara ta 1958 ba ta shiryar da wasar kwallon kafa na nahiyar Afrika ko dai ba zo kensu tuni dai aka fitar da jadawalin sunayen wasan kwallon kafa guda 13 nahiyar Afrika da ke bugawa a rukuni na ɗaya na Ligue 1 na kasar Faransa domin lashe a wannan shekara 2017 wannan tukuici na margayi Marc Vivien Foe ɗan kasar Kamaru a dai wannan bajintar ɗan kasar Morocco Sofiane Boufal ne ke rike da wannan kamben na shekarar ta gabata wane ne zai canje shi wannan za a sanar da haka a ranar 15 ga watan Mayu ta wannan shekara ta 2017 waɗanda za su taka a wannan shekarar sun hada da Serge Aurier na kasar Cote d'Ivoire sai Younes Belhanda dan kasar Morocco da Riyad Boudibouz dan kasar Algeria sai Farama Diédhiou dan kasar Senegal da Karla Toko Ekambi dan kasar Cameroon da François Kamano dan kasar Guinea sai Benjamin Moukandjo dan kasar Cameroon da Steve Mounier dan kasar Benin sai Cheikh Ndoye na Senegal da Jean-Michel Seri dan kasar Cote d'Ivoire sai Giovanni Sio dan kasar Cote d'Ivoire da kuma Julio Tavares dan kasar Cape Verde sai Steve Yago dan kasar Burkina Faso a dai hannu kuwa yau ne karin battle na quarter final na wasannin kwallon kafa na club din da zo kasance zakaruwar kasashen su inda Juventus da Tiran da kasar Italia za ta karbi bakuncin FC Barcelona ta kasar Spain sai Borussia Dortmund ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin AS Monaco ta kasar Faransa ita ko hukumar kwallon kafa ta kasar Argentina ta kori Edgardo Boza wanda yake shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar wannan ko ganin cewa kungiyar ta kasar Argentina yanzu haka tana matsayi na biyar a yankin America ta Kudu na neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na shekara ta 2018 a kasar Russia sai dai har yanzu shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ta Argentina Claudio Tapia bai bada sanarwar ko wane ne zai canji Ricardo Boza ba a wannan mukami na mai horar da ɗan wasan kwallon kafa na kasar Argentina Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shawar wata kungiya mai fadakar da jama'a akan matsalolin yunwa da ake kira FuseNet a takaice a wannan shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan 70 ne a cikin kasashe 45 za su buƙaci taimakon gaggawa na abinci tsananin fari da rushewar tattalin arziki na cikin kalubaloli da ake huskanta a kasashen amma su ma tashin hankula manyan matsaloli ne a kasashen lalle akwai muhimmanci a fadakar da jama'ar cewa waɗannan kalubaloli mutane ne suka haddasa su inji Matthew Nims mukaddashin darakta a ofishin hukumar bada tallafi ta Amurka ta USAID wannan shine abin da ke faruwa a Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Yemen an ayyana wasu bangarorin Sudan ta Kudu da fama da karancin abinci a ƙarshen watan Fabrairu a yayin da Najeriya da Yemen kuma ke kan hadarin fadawa cikin irin wannan matsalar a Sudan ta Kudu yakin basasar kasan da ya barke a cikin watan Disamba shekarar 2013 sakamakon gwagwarmayar shugabanci tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar ya jefa kasar cikin yakin basasa an kiyasta mutane miliyan 5,500 da suka kai kimanin rabin al'umman kasar suke huskantar barazanar yunwa sakamakon rikici da mutane suka haddasa a Najeriya kuma an kiyasta mutane miliyan 5,200 sune za su huskanci karancin abinci nan da watan Yuni musamman a wurare da mutane suka rasa gidajensu a jihar Borno akwai alamomi masu nuna ana fama da yunwa tun shekarar 2016 kuma al'amarin na ci gaba a wasu sassa na jihar wanda watakila kungiyoyin bada kayan agaji ba su isa a wurin ba a cewar Director Nims Minister Nims ya ce Amurka ta bada taimako kusan dala miliyan 386 tun shekarar kudi ta shekarar 2016 ga mutane da wannan abin ya shafa sakamakon rikice-rikice da ke faruwa a yankin kogin Chadi Yemen kuwa sama da mutane miliyan 17 suke fama da rashin abinci wasu miliyan 7 kuma na buƙatar agajin abinci na gaggawa daga farkon shekarar kudi ta shekarar 2016 gwamnatin Amurka ta bada gudunmuwar dala miliyan 432 na kayan taimako ga Yemen inji Mr. Nims a Sudan ta Kudu Amurka ba ta jira ayyana yunwa a kasar kafin ta bada taimako ba kuma za ta ci gaba da kokarin biyan manyan bukatun al'umma don ceto rayuwar jama'ar kasar Amurka ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa a duniya ba da tallafi ga Sudan ta Kudu kuma ta riga ta taimaka mata da dala biliyan 2 da miliyan 100 tun lokacin fara yaki a ƙasar a cikin watan Disamba shekarar 2013 yace Amurka za ta ci gaba da kokarin bada taimakon agaji ga mabukata a duk fadin duniya a matsayin kyautatawa da kuma cin gajiyar arzikin Amurka kai tsaye wannan shine sharhin murya Amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To, Maryam Amurka ta ce san bata yadda da hujjar Rasha ba da ta bayar a yauciya wai makamin gubar sarin din nan da aka amfani da shi wajen kai hari a Syria a makon jiya wai an samu shi ne daga ma'ajiyar makamai ta wani filin jirgin sama wanda yake hannun yan tawaye da kuma cewa su ba sojojin Syria ne suka kai harin da gangamba. Jami'an hukumar tsaro ta Amurka hidda da suka yi da manema labarai a fadar White House ta shugaban Amurka din sun zargi Rasha wace babbar kawar shugaban Syria Bashar al-Assad ce da laifin neman boye gaskiya dangane da wannan lamari. Sannan kakakin fadar White House wato Sean Spicer kuma ya ce shugaban Donald Trump ya ga hoton bidiyon abin da ya kira abin damuwan nan da ya faru a cikin wani jirgin fasinja na kamfanin jiragen United Airlines a yau. Wato inda aka ga ana jan wani mutum a ƙasa ana ta kokarin fitar da shi daga cikin jirgin da ƙasa da ƙarfi.
A nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Franklin Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.